tumbule ke kun yi baki ga sunan ko gaishe su ba kai
kuma ba za ta zo ta kula mun ya huruwa gida
to kin ji dai abin da yake
ya ba ta zo kurin ta kula mun ya huru
ran ke dade sai ki anshe shi na'am to
ka gaya ma baku wannan tawa
a gaya maki hajiya ga kinan kusa da
ita fa ta ce an shago ba yaro
ke fa kika ce an shago ba yaro
to ina ina mene
wallahi wallahi
a ce rashin kunya bai hi shago bawa ba
ta ce to ai rashin kunya ya fi shago
tunda ita ta ce ya tashi ya taka gaban manya
kin ce ya tashi ya taka
saboda haka
ina ba kai mu ba bai iya rashin kunya
ba zai yi ba kuma
ba zai yi ba kai ba ki mara ba mana kuma kudi
bar
mani ta ci
su bar mani ta ci
ga sunan kai maka mara ba tumbule ke mutanen yan uwa ga kutan da kun da matan su muna zuwa haji a barmani ba kai masu mara ba
da ba ba da zuwa zuwa
su ka huga sunan su ka huje ro
ka huzan na zuwa
haka zaka ce musu ban koya maka yaran bane
a yanni jam jam bandu ne jamri ta kukan a haji bi horda
bismillah haji bismillah muna ji kuma kika ce da maryam dar uwa aha to an sake daukowa to
tumbule ke ta shaka ta ke
to haba
alo tumbule ke ta shaka ta ke
ta faji tumbule ke
yaro ta ga bayaro
to
to ko ko fare siyar banza ce
kai la ilaha illa allah Allah
aha
girma ya kama da mun taka tumbule ke mu mu ba a kira mu mutane ba haka
alo fa ba kula wa sun zauna
ai ba mai iya rawar cikin su
ina
iya rawan cikin su Allahu akbar
ba kula da mai gida da gidan
sa ai don suna sauraron ki
Alhaji Hajara izuwa
haka yake
Alhaji
alherin Allah ya kai mu ya iro matan Halilu Ahmed Getso saki gidan radio tarayya magana ne a bata wurin ku Halilu yayi daidai babu masu takawa Aisha
Allah
ta ji irin ta kuma muna zuwa muna zuwa mai toge ran ke dade ni ne ban taba ganin wannan irin abin da kika kawo ai gwandu su tashi su tafi ashe da muke inji cewa malam koro
an ce idan giwa ta kare ita ce
idan giwa ta kare ita ce
zo mu sai kare datsi
sai kare datsi
to wannan kyauta da aka yi
wannan kyauta da aka yi maki
to kin san mu manoma ne
kin san mu manoma ne
na ga kina amfani da kore
ya ga kina amfani da kore ga sunan ko sun ci ado
da manyan
da kananan
da wannan taroban
kowanne
dozin
idan an tashi
za a baki
kuma yaji
kina kiran halimatu
sa'adiya
ni ma ina da mai gida
yace shi ma yana da mai gida
mai wannan sunan
saboda haka
kara kyautata wannan waka
Halimatu Sa'adiyan to muna jinki a gidan shugaban kasa mana a ke shiga mota ne dire sheje baki kira masu ba uwa ba
na jago muna baki sosai a gidan Halima ɗan baba
haka yake
masu bane tsirara
station da radio
Allah ta kama ta da alheri muna zuwa toge